الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبتغ الله تبارك وتعالى لدك من دينجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Juma'a. A yau muna 18 ga watan Rabiul Awwal, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 14 ga watan 10 shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Jami'us Sahih na Sheikhul Imam Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Kai kuma ki dawo kana zuwa da yake sa suna aboki ko malami. Wannan ya fi asali.
Wai dangane da wato kara da ake yi game da sanya ma da suna, ka sanya masa sunan wani aminin ka da abin da ya kama da haka, hakan halaka ne, kuma wani nau'in al'amari ne wanda yake na kara dankon zumunta da so da kauna. In ba dan kana son mutum kana kaunar shi, ba yadda za a yi ka sanya ma danka wato sunansa, kuma da nihin cewa sunan shi ne ka zaba kasa. Shi ko duk abin da zai kara kauna tsakanin jama'a ta mu'minai abu ne wanda aka shar'anta mana. Duk abin da ka tabbata zai kara dankon soyayya tsakaninka da ƴan uwanka mu'minai, abinda bai saba ma shari'a ba, to wannan al'amari ne wanda aka so. Dan haka dai a takaice wa matsa ba laifi bane. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, muna dai cikin kitabu Ahadithul Anbiya. Mun gama babi na 7, baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa, wato na kissar Ya'juj wa Ma'juj, wanda bayani ya gabata wato akan wannan bari, wanda hadisi na karshe a baban shine hadisin Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya karama masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ke faɗa cewa Ubangiji mai girma da ɗaukaka a ranar kiyama zai faɗa ga annabi Adam alaihi salam, idan ya kirayi annabi Adam kai tsaye, annabi Adam alaihi salam zai faɗa labbaika wa sa'adaika wal khairu fi yadaika, na amsa maka, na kuma amsa maka ya Ubangiji na, alkhairi gaba ɗayansa a hannunka yake. A lokacin nan Ubangiji ta'ala zai faɗa ga annabi Adam cewa akhrij ba'athan nari, fito da wato rabon wuta daga cikin zuri'arka. A lokacin nan annabi Adam zai yi tambaya ya ce wa ma ba'athun nari, menene ka san wuta ya Ubangiji na? Ubangiji ta'ala zai faɗa cewa min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atan wa tis'ina, daga cikin dukkan mutum dubu ka fito da 999, waɗannan su ne ‘yan wuta, ɗaya tak ne ɗan aljanna a dudduwu. Manzon Allah ya ce fa inda hu ya shigu sagiru wa taba'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa mahum bi sukara walakinna azaballahi shadid. Manzon Allah ya ce a wannan lokaci wato ƙaramin yaro za ka ga ya yi hurhura, ya zama dattijo saboda girman wannan al'amari, saboda abu ne wanda yake ya kai matuƙa a wajen firgici, a ce duk mutum dubu ɗaya tak ne zai sha a cikinsu, gaba ɗaya 999 duta za su yi. Manzon Allah ya ce kuma a lokacin nan duk wata mai ciki take haife cikinta, ko da lokacin haihuwar bai yi ba, take yanke za ta haife wannan ciki saboda tsananin tsoro da firgici. Watarar nasa sukara, manzon Allah ya ce za ka ga mutane suna tangaɗi suna maye, wa mahum bi sukara alhali, wato ba abun maye suka sha ba, walakinna azaballahi shadid, sani dai azabar Allah ce mai tsanani take sanya su tangaɗi da maye. Qalu ya Rasulallah, a lokacin nan sahabbai suka faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce masa wa ayyuna zalikal wahid, ya manzon Allah wane ne ɗaya-ɗayan da zai shiga aljanna daga cikinmu? An ce duk mutum dubu ɗaya tak zai shiga aljanna, 999 gaba ɗayansu za su yi wuta. Ala sai manzon Allah ya faɗa, sai ya ce abshiru, ya ce ku riƙi albashir, ku yi farin ciki, ku yi murna, fa inna minkum rajulan, wannan mutumin da zai shiga aljanna daga cikinku ne ɗayan, wa min ya'juja wa ma'juja alfun, manzon Allah ya ce daga cikin ya'juja wa ma'juja wato mutum dubu kenan, 999 gaba ɗayansu daga cikin ya'juja wa ma'juja ne. Wannan shi ne mahallu shahid, sababin da malam ya shigo da wannan hadisi a ƙarƙashin wannan babin, don tabbatar mana cewa ya'juja wa ma'juja wato ‘ya’yan Adam ne, ba wata halitta ba ce can daban, kamar yadda bayani ya gabata, kamar yadda wato dalilai ingantattu suka tabbatar da cewa ya'juja wa ma'juja wato suna daga cikin zuri'ar annabi Adam alaihi salam. An gane ko? Domin ‘ya’yan Yafus ne, wanda Yafus ɗa ne na annabi Nuh, shi ne Abu Turk, su kuma ya'juja wa ma'juja kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya siffanta mana su a cikin hadisai ingantattu, wato jama'ar da suka fi kama da su sune wato Turk Mabul, waɗanda suna da ƙanƙanan idanu, suna da wato fuska wadda take wato ran yadda ka san kamar faifai haka fuskar su take, kuma sannan suna da gashi wanda yake kakkausa. To dan haka maganar cewa su ya ajuju wa ma'ajuj, cewa ƴaƴa ne na Adam shi kadai ba sa daga cikin zuri'ar Hawwa, domin annaba Adam ne mafarki, maniyinsa ya gaurayu da ƙasa, Allah sai ya halicci ya ajuju wa ma'ajuj daga wannan mani na annaba Adam da ya zuba, wannan kwata-kwata ba ya da asali. An gane ko? Tatsunniya ce. Don haka dai a takaice, wato ya ajuju wa ma'ajuj, wato suna daga cikin zuri'ar annaba Adam, kuma daga cikinsu ne 999 waɗanda za su je wutar jahannama a gobe kiyama, domin suna da yawa wanda yake na gaske, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ɗaya daga cikinsu baya mutuwa sai ya bar sama da mutum 1000 ƴaƴan da ya haifa, wanda in lokacin shigowarsu duniya yayi, manzo Allah yake faɗa kai tsaye idan suka sulalo suka shigo duniya, teku in sun wuce da ƙorama kai tsaye suke shanye ta. Na farkon sun shanye, na bayan in suka zo sai su ce da wannan wuri akwai ruwa, amma yanzu ga ya babu. Wai na farkon sun shanye fa kafin nabiyin su yo, wannan ƙarshen su. To shine malam sai yake faɗa, wato sai yake wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, sai yace wallazi nafsi bi yadihi, rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa, inni arju an takunu rubu'a ahlil janna, manzo Allah yace ina fatan ku mabiyana ku zamantu ku ne kashi ɗaya daga cikin hudun ƴan aljanna. Ma'ana in an kasa ƴan aljanna kashi hudu ku kwashi kashi ɗaya. Shine muka yi misali, idan mutum 100,000 za su shiga aljanna a gobe kiyama, to 25,000 daga cikin wannan al'umma ne. An gane ku? 25,000 daga cikin wannan al'umma ne. Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda ya ce fakabbaruna, sai muka yi kabbara muka ce Allahu Akbar. Bayani ya gabata, wannan gaba tana tabbatar mana shar'ancin idan aka faɗi wani al'amari ya faranta ma zuciya ko kai mamaki matuƙa game da abu, to kabbara ake yi. Shine asalin yin kabbara a hujjan wa'azi, amma ba haka ba na duk abin da aka faɗa a yi ta kabbara, wannan ya saba ma sunna. Lalle in an faɗi wani abu wanda yake ya kai matuƙa a wajen mamaki ko abin da ya faranta muku zuciya, to na ayi kabbara, wannan abu ne wanda yake da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan kabbara da sahabbansa da suka yi lokacin da ya ba su wannan labari na farin ciki da murna, inda kuskure ne manzon Allah sai ya ce to daga yau. Al-ƙa'ida shine malamai suke cewa la yajuzu ta'khirul bayani an waqtil haja, jinkirta bayani gaban lokacin da ake buƙatar shi baya halatta. Dan haka kyalewar da yi wannan ya tabbatar da su cewa wannan kabbara da suka yi sun yi daidai, sun yi ta a mahallin da ya dace da ita. Sai manzo Allah ya faɗa yace arju an takunu sulusa ahlil janna, ina fatan ku zamantu kashi ɗaya daga cikin ukun ƴan aljanna. An gane ko? Misali in mutum 100,000 za su shiga aljanna, a cikin wannan al'umma 333,000. Abu Sa'id yace fakabbarna, muka koma yin kabbara don farin ciki da murna da jin daɗi. Faƙala sai manzo Allah ya ce arju an takunu nisfa ahlil janna, manzo Allah ya ce kai ina fatan ku zamanto ku ne rabin ƴan aljanna, in 100,000 za su shiga aljanna ku zamanto 50,000 ku al'ummata. Fakabbaruna ya ce muka yi kabbara. Faƙala sai manzo Allah ya ce ma antum fin nasi illa kasha'arati sauda'i fi jildi thawrin abyad aw kasha'arati bayda'a fi jildi thawrin aswad, yace ku yawan ku bai zamanto ba fin nasi in an danganta ga yawan al'umma, al'ummun da suka wuce. an gane ko ba ku zamanto ba manzon Allah yace face tamkar gashi bakin gashi ne daya daya wato a gadan bayan sa wanda yake fari tamkar bakin gashi a bayan farin sa in ka danganta wannan al'umma zuwa yawan al'umman da suka gabata ko kuma auka sha'aratin bayda wannan kokonto ne na shi marwaicin shin manzon Allah ya yi tamkar bakin gashi wato a gadan bayan bakin sa ko kuma ya yi tamkar farin gashi wato a gadan bayan wato bakin sa duka ma'anar dai ba ta canzawa misali ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake badawa kenan mu wannan al'umma in aka danganta mu zuwa yawan al'ummun da suka gabata to ba mu taka karaya muka karya ba tamkar bakin gashi ne a gadan bayan wato farin sa dan haka dai a takaice mafi yawan yan aljanna daga cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke Allah ya sanya mu a cikin su wannan kuma alƙawali ne Allah ya ma manzon sa wanda kuma wato zai gamsar da shi kamar yadda can ya faɗa a cikin suratu duha shine yace wala saufa yumdi ka rabbuka fatarda da sannu ubangijinka zai yi maka kyauta kuma zaka gamsu da wannan kyauta shine shigar da mabiyansa mu'minai aljanna zamu tashi babi na gaba قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقوله إن إبراهيم لأواه حليم وقال أبو ميسرة الرحيم بلسان الحبشة قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان هو بن أيينة الهلالي المكي قال حدثنا المغيرة بن النعمان أنه قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم محشورون خفاة عراة غرلا ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله الحكيم Malam Allah ya ji kansa na fada wannan babi ne wanda ke bayani game da fadar Ubangiji mai girma da daukaka fadar na cikin suratul nisa Ubangiji ta'ala ke fada wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allahu ibrahima khalila Ubangiji ta'ala ke faɗa wa man ahsanu dinan babu mafi kyawu ga addini mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin sama da mutumin da ya meka fuskarsa da ji da bi zuwa ga ubangijinsa wa huwa muhsin alhali yana mai kyautata abin da ke tsakaninsa da ubangijinsa ma'ana yana kiyaye dokokin mahaliccinsa meka wuya meka fuska da ji da bi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine tsantsar tauhidi kadaita shi da bauta kamar yadda yace wa man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Al urwatul wusqa ita ce kalimatut tauhid, an gane ko, kalimatu la ilaha illallah, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta. Kamar yadda Yahudawa da ƴan mushan da suka yi da'awar cewa aljanna ce ta su kadai, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya maida musu martani, ya tabbatar da cewa wannan fada ta su fada ce ta ƙarya, na cewa aljanna ba wanda zai shige ta a ranar kiyama in ba ba Yahude ba, kamar yadda su ma ƴan mushan suka yi da'awar haka cewa aljanna ta ƴan mushan ce kadai, in banda ɗan mushin ba wanda zai shiga aljanna a gobe kiyama. Ubangiji ta'ala ya maida musu martani ya ce, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Da ya ce, wa qalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Sai ya ce, bala, ya ce kwarai, ko ka ce gaskiya ne, man aslama wajhahu lillahi, duk wanda ya miƙa fuskarsa zuwa ga Ubangiji da ji da bi, ya kadaita shi da bauta, wa huwa muhsinun, yana mai kyautata abinda ke tsakaninsa da Ubangijinsa, ma'ana ya tsara dokokinsa, Ubangiji ta'ala ya ce, falahu ajruhu inda rabbihi, wannan bawa na gare shi sakamakon ladansa a gun Ubangijinsa, ita ce aljanna. Ubangiji ta'ala ya ce, wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. To shi ne anan ya ce, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Sai ya ce, wattaba millata ibrahima hanifa, yabi wato tafarkin annabi Ibrahim, wanda shi annabi Ibrahim ya karkace gabarin komai ya fuskanci Ubangijinsa. Sai ya ce, wattakaza Allahu Ibrahima khalila, Ubangiji ta'ala ya maida Ibrahim alaihi salam wato matsayin badadi na shi yake. Lafazin khalil fa'il ne bi ma'ana fa'il, wanda kuma asalin kalimar an ciro ta ne daga al-khulla. Idan aka ce al-khulla, wato shine badadanta, an gane ko, al-mahabba wal-mawadda allati takhallalat al-quluba, so da kauna wanda ya keta wato zuciya, ya ratsa yayi wannan ya tsakaita a cikin ta, ma'ana san da ya ratsa zuciya, shine ake kira a wannan al-khulla. To Ibrahim alayhi salam, Ubangiji ta'ala ya bashi wannan matsayi, cewa matsayin badadi nashi yake, an gane ko. Don haka duk a cikin annabawa da manzanni gaba daya, ba wanda ya samu wannan matsayi, ya samu wannan martaba a gun Allah subhanahu wa ta'ala, in banda annabi Ibrahim alaihi salam da cikamakin annabawa da manzanni annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Shi ya fada mana a cikin hadisi sahihi, yake cewa, inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila, walau kuntu muttakhizan minan nasi khalilan lattakhadhtu Aba Bakrin khalila, au kama qala. Zan Allah yace, kusan da cewa Ubangiji na mai girma da daukaka ya maida ni matsayin badadin sa nake, kamar yadda ya maida Ibrahim alaihi salam badadi na shi yake. Yace, inda a ce daga cikin mutane zan maida wani a matsayin badadi na, manzon Allah yace, da na maida annabi Ibrahim shine, da na maida Abubakar shine badadi na. To dan haka kuskure ne, zaka ji wasu suna fada, suna cewa Ibrahim khalilullah, Muhammad habibullah, Musa kalimullah, Isa ruhullah, cewa Ibrahim khalilullah wannan daidai ne, cewa Musa kalimullah wannan shi ma daidai ne, domin shi ya faɗa, wa kallamallahu Musa taklima, cewa Isa ruhullah shi ma wannan ba kuskure, domin shi ya faɗa, innamal masihu Isa ibn maryama rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu, amma cewa Muhammad Habibullah wannan kuskure ne, domin in kace Ibrahimu Khalilullah, kace Muhammad Habibullah, ka daukaka daraja Annabi Ibrahim akan ta Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, domin lafazin khulla yafi lafazin mahabba. An gane ko? Khalil yafi Habib matsayi. To shi yasa manzon Allah da kanshi yace Allah ya maida ni matsayin badadin sa nake kamar yadda ya maida Annabi Ibrahim badadin sa. Sai dai kace Ibrahimu Khalilullah, kace Muhammad Khalilullah. An gane ko? Sannan kace Musa Kalimullah, Isa Ruhullah. Shi ne yace, wato yace wattakaza Allahu Ibrahima Khalila, Ubangiji Ta'ala ya maida Ibrahim alayhi salam matsayin badadin sa yake. Malam ya shigo da wannan aya domin nuna mana yabo da jinjinawa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi ga bawansa Ibrahim alayhi salam. An ga tunda muna cikin ahadisul anbiya, kitabu ahadisul anbiya, wannan duk a cikin ayoyi na Al-Qur'ani waɗanda suke yabo da jinjinawa ga Annabi Ibrahim babu sama da wannan aya. An gane ko? Babu sama da wannan aya, domin martaba ce wadda su biyu kadai suka same ta a gun Allah subhanahu wataala daga cikin annabawa da manzanni gaba daya, in banda su ba wanda ya samu wannan matsayi. Sannan sai yace wa qaulihi, da fadarsa subhanahu wa ta'ala, inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Ubangiji ta'ala yace inna ibrahima, lalle Annabi Ibrahim kana ummatan, wato ya zamanto shugaba ne wanda yake abun koyi a cikin addini, qanitan kuma me da'a ne ga Ubangijinsa. An gane ko? Qanitan lillahi, mai matukar da'a ne ga Ubangijinsa. Hanifan kuma makarkaci ne ga barin komai zuwa ga fuskantar Ubangijinsa. Walam yakun minal mushrikina, Ibrahim alayhi salam bai zamanto ba daga cikin mushrikai, kamar yadda su mushrikai suke da'awar cewa Ibrahimu alayhi salam nasu ne, addinin da suke aina Annabi Ibrahim ne. To Allah ya ƙaryatar da su, ya maida musu martani ya ce walam yakun minal mushrikina, Ibrahimu baya daga cikin mushrikai. Wanda wannan kadai yana nuna mana matsayi da martaba da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba Annabi Ibrahim, kamar yadda Allah ya masa alƙawari a can cikin suratul Safat, Ubangiji ta'ala zai wanzar da yabo ga Annabi Ibrahim har izuwa tashin duniya. Duk wata al'umma fama take ta danganta kanta cewa su mabiyan Annabi Ibrahim ne, kamar yadda Yahudawa suke kirarin haka, su ma 'yan mushan suke kirarin haka, mushrikai su ma suke kirarin haka. Balantana mu muminai masu tauhidi, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya mana wannan babbar kyauta. Ubangiji ta'ala ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal mushrikina. Ubangiji ta'ala ya ce ma kana Ibrahimu yahudiyan, Ibrahimu bai zamanto ba bai yahudi, wala nasraniyan kuma ba dan mushan bane kamar yadda kuma dan mushan kuke fada, walakin kana hanifan muslima, sanadi Ibrahimu ya kasance hanifan, makarkaci ne gabarin komai zuwa ga fuskantar Ubangijinsa, musliman kuma meme kauya ne da ji da bi zuwa ga Ubangijinsa, ma'ana me kadaita Ubangijinsa ne da bauta. Walam yakun minal mushrikina, kuma bai zamanto daga cikin mushrikai ba. Shi yasa ai a cikin wannan sura, suratu Ali Imran, Ubangiji ta'ala ya nuna ga waɗanda suka fi dacewa da Annabi Ibrahim, wanda za su danganta kansu zuwa gare shi. Yace inna awlan nasi bi Ibrahima lallazina taba'uhu wa hadha an-nabiyyu wallazina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Ubangiji ta'ala yace inna awlan nasi bi Ibrahima, mafi dacewar mutane game da danganta kai zuwa ga Annabi Ibrahim, Ubangiji ta'ala ya ce lallazina taba'u, su ne waɗanda suka bi shi sau da kafa akan abin da ya zo da shi. sai yace wa hadha annabiyyu da wannan annabi sai yace wallazina amanu da wadanda suka yi imani da wannan annabi su suka fi dacewa da danganta kansu zuwa ga annabi Ibrahim sai yace wallahu waliyul mu'minin ubangiji ta'ala shine majibincin lamarin mu'minai to shine anan yace walam yakum minal mushrikina Ibrahim baya daga cikin mushrikai wanda ita ma wannan aya yabo ne da jinjinawa Allah subhanahu wa ta'ala yake ma bawansa Ibrahim anan Allah ya ambace shi cewa umma me ake nihi da umma anan ay kudwa abun koyi ne wanda yake nagari an gane ko annabi Ibrahim limami ne domin shi lafazin umma yakan zo ma'anar wato shi ne kudwa abun koyi shugaba kenan sannan yakan zo akan ma'anar zamani kamar yadda ce yake fada wadda karaba'a da ummatin ana unabbi'ukum bi ta'wil kuma yakan zo ma'anar jama'a kamar yadda Allah ya fada wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu at-taghut to ma'anar umma anan ai imaman shugaba wanda yake abun koyi sai yace qanitan lillahi kuma mai matukar da'a ne ga ubangijinsa wanda lafazin qanitan an ciro shi ne daga al-qunut al-qunut kalima ta al-qunut kusan ma'ana 10 take da shi a larabci daga cikin ma'anonin shine wato tsantsar da'a kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada amman huwa qanitun duk da cewa anan matsayin al-qunut shine sallah amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman ya hadarul akhirata wa yarju rahmat rabbi ashahid dai a can fadar sa da yake cewa wannan wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fa nafakna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min alqanitina ay min alqa'ina lillahi azza wa jalla sanaye lafazin alqunut yana zamantowa ma'anar as-sukut shine yin shuru kamar yadda ubangiji ta'ala yake fada wa qumu lillahi qanitina wanda ai qanitina ai sakitina wanda sababin saukar ayar da a farkon musulunci sahabbai junansu yakan ma junansu hira ana cikin sallah ana cikin sallah sai ka waiwayo ka tambayi dan uwanka wane wai me ya faru kaza kuna hira a cikin sallah to daga baya ubangiji ta'ala sai ya shafe sai ya ce hafizu ala salawati was salati alwusta wa qumu lillahi qanitina ai sakitina to a shahid dai anan ma'anar qanitan lillahi mai matukar da'a ne ga ubangijinsa hanifan kuma makarkaci ne gabarin komai zuwa ga ubangijinsa lafazin hanif an ciro shi ne daga al-hanaf al-hanaf shine wato al-mayl karkacewa to annabi Ibrahim ya karkace ma komai ya bijire ma komai ya fuskanci ubangijinsa subhanahu wa ta'ala sai yace walam yakum minal mushriki sannan sai yace wa qaulihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba wanda farkon ayar shine ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wama kana istighfaru ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima la'awwahun halim ubangiji ta'ala yace ma kana lin nabi ai bai dace ba ga wannan annabi wallazina amanu da wadanda suka yi imani tare da shi an yastaghfiru lil mushrikina suruka ma mushrikai gafara Allah yace bai dace ba ga wannan annabi da mu'minai suruka ma mushrikai gafara walau kanu uli qurba koda wadannan mushrikai sun kasance dangin su ne wadanda suke na kusa min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa su wadannan dangin nasu ƴan wuta ne ta wace hanya ake gane hakikanin dan wuta shine wanda ya mutu akan kafirci duk wanda ya mutu akan kafirci tabbas dan wuta ne amma wanda yake raye ko kafiri ne bakka da hujjar da zaka ce masa dan wuta sai dai ka ce wane yana da yana aiki irin na ƴan wuta domin ba a san abin da mutum zai cika ba. Innamal umuru bil khawatif, an gane ko? Innamal umur bil khawatif. To amma duk wanda ya mutu akan kafirci wannan tabbas dan wuta ne. Shine Ubangiji Ta'ala yace min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, bayan ya bayyana gare su cewa dan wuta ne, ma'ana sun mutu akan kafirci. Dan haka duk wanda ya mutu akan kafirci ko mun kusacin ka da shi, haramun ne ka roka masa gafara ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Ko mahaifi ne ko mahaifiya ce ko ma wane ne, inde ya mutu ba a matsayin musulmi ba, haramun ne ka roka masa gafara ta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi yake faɗa mana cewa na roki Ubangiji na ya bani izinin in roka ma mahaifiyata gafara sai ya hani ni, na nemi a bani izini in ziyarci kabarinta ya bani izini. Manzon Allah ya ja wasu sahabbai ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa a wani dawa da ake kiran shi Abawa, yana tsakanin Makka da Madina. Manzon Allah ya fashe da kuka, sauran sahabbai suka fashe da kuka, wanda wannan yana tabbatar mana halaccin ziyarar makabarta ta arna domin ka dau wa'azi. An gane ku? Makabarta ko ta mushrikai ce kana iya ziyartar ta domin ka dau wa'azi, amma ba za ka yi musu addu'a na cewa Allah ya gafarta musu. Yin addu'a ta roƙon gafara ta keɓanta ne ga waɗanda suke mu'minai. To dan haka duk wanda ba musulmi ba, haramun ne ka roƙa masa gafara ta Allah, sawa'an yana raye ko yana mace. In yana raye sai dai kai masa addu'ar Allah ya shiryar da shi, amma addu'ar Allah ya gafarta masa baya halatta kai masa. To shi yasa anan Ubangiji Ta'ala sai ce wa ma kana istighfaru Ibrahima li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iya, roƙon gafara da Ibrahimu alaihi salam ya ma mahaifinsa, Ubangiji Ta'ala yace bai zaman toba illa an mau'idatin wa'adaha iya, face game da wani alƙawari ne da ya ma mahaifin. Shi ya ma mahaifinsa alƙawarin cewa zai roƙa masa gafara ta Ubangiji, kamar yadda Allah ya faɗa mana a cikin suratu Maryam, sa'astaghfiru laka rabbi. Ibrahim alaihi salam yace da sannu zan roƙa maka gafara ta Ubangiji na, innahu kana bi hafiya, lalle Ubangiji na ya kasance mai matukar aikata alkhairi ne game da ni. To wannan alkawali da Ibrahim alaihi salam ya ba mahaifinsa cewa zai masa addu'a ta roƙon gafara, ya cika da wannan alkawali kamar yadda Allah ya faɗa mana a can cikin suratu Shu'ara, waghfir li abi innahu kana minad dallin, yace ya Ubangiji na ka roƙa gafarta ma mahaifina domin mahaifina ya kasance daga cikin batacci. To shine anan Ubangiji Ta'ala yake faɗa mana cewa kar mu'minai su kafa hujja da cewa ai Ibrahimu alaihi salam ya roƙa ma mahaifinsa gafara. To shine Allah yace to ku san da cewa roƙon gafara da Ibrahimu alaihi salam ya ma mahaifinsa bai zaman toba, face game da wani alƙawari ne da ya masa. Falamma tabayyana lahu, lokacin da ya bayyana ga annabi Ibrahim annahu cewa mahaifin nasa aduwwun lillahi, maƙiyi ne na Allah, tabarra aminhu, annabi Ibrahim sai ya raba hanya da shi ya daina roƙa masa gafara. Ubangiji Ta'ala ya kawo yabo da jinjinawa akan Ibrahim yace inna Ibrahima, lalle Ibrahim la'awwahun halim, wato mai matukar nishi ne saboda tsoron Ubangijinsa, halim kuma mai matukar jimri ne. To da haka sababin saukar ita wannan aya, lokacin da ammin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya masa rasuwa Abu Talib, wanda ya bar duniya akan kafirci ba tare da ya musulunta ba, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya samu damuwa akan haka. Manzon Allah sai yake cewa wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha ank, manzon Allah ya yi rantsuwa da Ubangijin sai yace wallahi sai na roƙa maka gafara ta Ubangiji na, matukar ba a hane ni ba, kai tsaye ku sai wannan sako ya zo daga saman bakwai, sakon da yake hanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da roƙa ma mushriki gafara ko mun kusacin sa da shi. To dan haka wannan aya yabo ne da jinjinawa Allah subhanahu wa ta'ala yayi ga annabi Ibrahim, inna Ibrahim la awwahun halim. Makamancin wannan yabo na cikin suratu Hud, inna Ibrahim la halimun awwahun munib. Shi ne malam Anas ya ce wa qala Abu Maisara, wato Abu Maisara ya faɗa cewa lafazin Allah ma'anarsa shi ne Ar-Rahim, ma'ana mai tausayi, bi lisanil Habasha, wato da yaren wato mutanen Habasha. Su mutanen Habasha in ka ji sun ce Allah, to abinda suke ni wato wanda yake mai tausayi shi ne kenan. Malam ya zo da wato tafsirin wannan kalima, wanda kasancewar lafazin Allah yana da ma'anoni da dama. Wasu malamai sun fassara shi da kan cewa mai kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a wajen addu'a. Wasu sun fassara Allah cewa mai komawa zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da tuba. Wasu sun fassara Allah cewa mai yawan nishi saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. To shi ne a takaice malam ya zo da waɗannan ayoyi. Malam sai ya zo mana da hadisi na farko a baban hadisin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake faɗa, innakum mahshuruna, ku tabbata lalle ku wato za a taro ku gaba ɗayan ku zuwa ga filin kiyama. Kufatan, wato kuna marasa takalma, uratan kuna raitattu, babu tufafi tare da ku, gurla wato kuna silli, ba ku da sallatu. Haka kowa zai tashi a ranar kiyama. Lafazin mahshurun min al-hashr ne, al-hashr shine taro da abu daya. Dukkan waɗannan al'ummu na farkon duniya da ƙarshenta Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tattara mu a fili guda a yinin alkiyama. An gane ko? Shi yasa yana daga cikin sunayen alkiyama shine yawmul hashir, ranar taro da bayi gaba ɗayan su za a taro da su zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine anan yace innakum lalle ku mahshuruna, ababan taruwa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Hufatan, halin ba ku da takalma. Lafazin hufatan mansubun ne alal hal, jam'i ne kuma na hafin. In aka ce hafin, mutumin da ba shi da takalmi. An gane ko? Uratan tsiraitattu, lafazin ura jam'i ne na are, wanda kwata-kwata ba shi da tufafi. Gurla shi kuma jam'i ne na agran, idan aka ce agral wanda yake marar sallatu. Haka za ku kowa zai tashi ainin alkiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karanta fadar Allah subhanahu wataala, kama bada'ana awwala khalqin nu'idu, kama bada'ana awwala khalqin nu'idu, kamar yadda wato muka fari farkon halitta Ubangiji ta'ala yace nu'iduhu, haka za mu dawo da ita. An gane ko? Kama bada'ana awwala khalqin nu'idu, kamar yadda muka faru farkon halitta Ubangiji ta'ala yace nu'iduhu, haka za mu dawo da ita. Kowa da yazo duniya, yaya yazo? Haka yazo ba riga ba wando a tsiraice, kuma agran kowa yazo silli ba shi da sallatu. Haka yazo da duniya. An gane ko? Haka yadda ka zo, haka za ka koma zuwa ga Ubangijinka. Kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul an'am, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum. Ubangiji ta'ala yace tabbas a yau kun zo mana ɗaiɗai ku, kama khalaqnakum awwala marra, kamar yadda muka halicce ku wato a farkon karo. Ɗaiɗai kun ku haka kuka zo duniya, kuma kun zo babu tufafi, babu sallatu, komai ba ku da shi na dukiya. Haka kuka zo duniya, yadda kuka zo haka za ku koma. wa taraktu ma khawwalnakum wara azhurikum, duk abinda muka baku na arziki Ubangiji Ta'ala yace kun baro shi bayan bayan ku. To shine anan yace kama bada'na awwala khalqin nu'idu, kamar yadda muka faru farkon halitta Ubangiji Ta'ala yace haka zamu dawo da ita. Wa'adan alaina, alƙawali ne wanda muka alƙawalta wato akan Ubangiji Ta'ala yace inna kunna fa'ilina, kuma mu masu aikata duk abinda muka yi alƙawali ne, domin ba ma saba alƙawali. Maza Allah ya karanta wannan aya, wanda wannan aya tana tabbatar mana duk wani bawa haka zai koma zuwa ga Ubangijinsa, shi kadai zai koma, ba ta kalma, babu sutura, sallatu ma babu shi, yadda ka zo duniya haka zaka koma. Sai ya ce wa awwalu man yukusa yawmal qiyam, kaga wannan ya ishi mai hankali ya tsaya ya wadatu da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatar da shi na halal. Diba dai kaga duk abinda haba-habar da dan adam yake, yake halak yake haram, duk abinda ya tara ya tabbata hisabi ne yake tara ma kansa, daidai da dala ba za ka tafi kiyama da ita ba. To ina ga masu satar dukiyar al'umma wanda kamar ma ba za su mutu ba, wanda kuma sun kai matsayin ɗanɗanan abinci sun fasa ji, duk wani abu na jin daɗin rayuwa kaga babu baccin kirki, babu cin abinci, abincin ba a cin ɗanɗanan, ba a jin ɗanɗanan shi, kuma abincin ma ba a iya ci sai da irin hadawa waɗanda suke masu iya zance, suna masa hira, suna ɗaukan hankalinsa ya ɗanyi cokali da ya wuce a lissafa ba. Sannan kuma abu wanda yake na kwanan aure shi ma babu shi, ka ba shekara 60 shekara 70 baya, kuma kana sace dukiya al'umma, kana lauta ma kanka hisabi. Waliyazi billahi, wanda yadda ka zo duniya haka zaka koma zuwa ga Ubangijinka, in ma dukiyar halaka mutum ya tara haka zai koma zuwa ga Ubangiji, abinda ya gabatar ma kansa na alkhairi shi kadai ne zai iske a can. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa azama ajra. To shine annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wa awwalu man yukusa yawmal qiyamati Ibrahim, farkon wanda za a tufatar da shi a yinin alkiyama daga cikin bayi gaba ɗayan su shine annabi Ibrahim alaihi salam, shine farkon wanda za a tufatar da shi a sanya masa tufafi. To ina masu wautar da hankulan jama'a cewa shehun su a ranar kiyama zai zo da wata alkyabba mai aljihu 70,000 kuna tsaye-tsaye a gun hisabi, zai tsine ya nashi ya nashi mabiyansa gaba ɗaya ya cusa su a cikin wannan alkyabba, ya je ya zazzage aljanna, a aljanna ku kuna nan kuna tsaye ana muku hisabi. Ai akwai wutar rahan kullun jama'a, yinin da kowa a tsirce zai tashi, Ibrahim alaihi salam shi kadai ne farkon wanda za a tufatar da shi, yinin da kowa yana ta kansa, hatta da annabawan Allah in an hau kan siradi kowanne daga cikin su caye wannan iya abin da yake fada wannan Allahumma sallim Allahumma sallim, ya Allah ku daddamu, kamar yadda a Hausa ake fada Allah gyara Allah gyara, annaba ba mai magana in an hausa radi in banda annabawa da manzanni, su ma iya abin da yake fita daga bakin su Allahumma sallim Allahumma sallim Allah gyara Allah gyara. Haka zaka ji mabiyan suna fada cewa wai duk sauran jama'a suna tsaye a gun hisabi su tuntuni suna can gidan aljanna, kuku ne za a lissafa ma kaya a su sun wuce da haka, har ma wani daga cikin su caye in ba dan su shehu wani da wani suna aljanna mu mi zamu yi da ita, yace mu tun daren jiya mun wuce da ita, su sun wuce da matsayin aljanna. Wai kana dungura goshi, kana yawan sallah, kana yawan azumi, su sun wuce da wannan. Waliyazi billahi, kaga wannan shaytani yayi wasa da hankulansu. To dan haka dai wannan magana na cewa zai zo da wata alkyabba ne aljihu 70,000, wannan magana ce ta banza ta wautar da hankulan mutane, nan nafsi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Farkon wanda za a tufatar da shi shine annabi Ibrahim alaihi salam. Wa inna unasan min ashabi, manzon Allah ya ce lalle wasu mutane min ashabi daga cikin sahabbaina, yu'khadhu bihim zata shimal, za a damke su a yi wajen hagun da su. Fa aqulu, sai na faɗa na ce ya Ubangiji na, ashabi ashabi, ai sahabbaina ne sahabbaina ne. A wata riwaya usaihabi usaihabi, an gane ko tasgir ne na ashabi. Fa yuqalu, sai a ce da shi innahum, lalle su waɗannan mutane, lam yazalu murtaddina ala aqabihim munzu faraktahu, ai ba su gushe ba, suna masu komawa akan dugadugansu cikin kafirci tun lokacin da ka rabu da su. Fa aqulu, sai na faɗa kama qala al-abdus salih, kamar yadda bawa nagartacce ya faɗa ga ubangijinsa shine annabi Ibrahim, wannan annabi Isa alaihi salam. Wa kuntu alaihim shahidan, na kasance mai shaida akan su, ma dumtu fihim, lokacin da nake raye a tsakaninsu. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, lokacin da ka karbe ni, to kai kai ne mai kiwo akan su. Wa anta ala kulli shay'in shahid, kai halartacce ne akan dukkan komai, a sama ko a ƙasa babu wani abu da yake koyuwa gare ka. In tu'adhibuhum fa innahum ibadu, in har ka azabtar da su, to bayinka ne, sun cancanci wannan azaba, kuma tsantsar adalci ne naka. Wa in taghfir lahum, in ku ka gafarta musu, ka yafe musu, to fa innaka antal azizu, kai kai ne kasaitacce marwayi, wanda ke sama da komai da kowa da rinjaye. Gafara da kai musu bata rage komai daga cikin zatinka. Al-Hakim, kuma kai ne mai matukar hikima, wanda baka aza abu sai a mahallin da ya dace da shi. Maza Allah ya ce zan faɗa kamar yadda wannan bawa nagartacce annabi Isa yake faɗa. To wannan hadisi shine waɗannan wato la'antattun waɗannan mutane, wanda Allah ya zari ya ɗauke albarka daga cikin lamarin su. Rafida ƴan Shi'a suke cewa wai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai duk sun kafirta, wai bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai duk sun yi ridda, sun bar musulunci sai ƴan kaɗan, wanda daman su Allah ya faɗa mana su. Fa ammal ladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitna wa ibtigha'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. Waɗannan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa sahabbaina ne sahabbaina ne, wanda za a bashi amsar cewa tun lokacin da ka rabu da su, ai ba su gushe ba, sun juya hannun agogo bayan sun koma cikin kafirci, su ne waɗanda aka kashe a hurubun ridda, waɗanda suka yi ridda bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda galibinsu kuma sababbin musulunta ne, ƙauyawa ne, wanda musulunci bai riga ba ya tabbata a cikin zuciyarsu, suke ganin cewa musulunci ya nada tabar masa. An gane ko? Waɗanda wasu suka bi Musailamatul Kazzab da sauransu, waɗannan waɗanda aka kashe a harbul murtaddin, waɗanda suka yi ridda suka bar musulunci, wanda wannan shine aiki na farko da Abubakar ya sa gaba, harbul murtaddin, yaƙar waɗanda suka yi ridda. Wasu an kashe su, wasu kuma sun dawo sun musulunci. To waɗannan wanda aka kashe su, manzon Allah ya bar su matsayin suna sahabbai, domin aka ce sahabi wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da kyautawar ido, yana mai imani da shi, to wannan shine ake ce masa sahabi. An gane ko? To manzon Allah ya bar su suna matsayin sahabban shi sun musulunta, amma bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai suka yi ridda, abu suka yi sansani. Abubakar Allah ya kara masa yadda ya shirya runduna ta yaki, ya shugabantar da Khalid ibn al-Walid da Amr ibn al-As, su ne jagororin wannan tawaga ta yaki, aka yake su su al-murtaddun, da dama daga cikinsu an kashe su, wasu kuma sun dawo musulunci. to waɗannan waɗanda aka kashe manzon Allah ya bar su a matsayin sahabbansa a ranar kiyama shi yana tsammanin cewa mutanansa ne mabiyansa ne za a ce masa a'a ai ba mabiyanka bane baka san abin da suka farar da shi bayanka sun juya hannun agogo sun koma kafirci to waɗannan su ne waɗanda za a yi wajen hagun da su a ranar kiyama amma maganar cewa wai duk sahabbansa sun yi ridda sai ƴan kadan kadai waɗanda ba su wuce ba a lissafa da yatsotsi wanda su rafida suka hudda fa amma agun ƴan shi'a su Abubakar su Umar su Usman da sauransu duka sun yi ridda sun bar musulunci menene shubhar su su wannan hadisi shine suke dauka shine suke cewa ai ka je ka karanta cikin Bukhari ai ga hadisi Wazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wa inna unasa min ashabi yu'khadhu bihim zata shimali fa aqulu ashabi ashabi fa yuqalu innahum lam yazalu murtaddina ala aqabihim munzu faraktahum wai shi yasa suka ce wai duk Abubakar sun yarda sun bar musulunci to waɗannan wanda aka kashe a harbul murtaddi waɗannan su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce sahabbansa ne ubangiji ta'ala ya ce a'a baka san abin da suka farar da shi bayanka domin sun juya hannun agogo baya sun koma a bisa dugadugansu na kafirci to shi ne manzo Allah ya ce sai in faɗa kamar yadda al-abdu salihu ya faɗa wanda wannan kuma yana nuna mana tausayi da Allah ya kimsa a cikin zukatan annabawa kaga dai abinda annabi Isa fa yake faɗa a wanda a ranar kiyama ne Allah zai tsida shi yayi masa tambaya a anta qulta lin-nasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahida ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in ka azabtar da su ya ubangiji na bayinka ne sun cancanci azabtarwa azabtarwar da kai musu adalci ne wa in taghfir lahum in ku ka gafarta musu fa innaka antal azizul hakim kai ne mabuwayi kasaitacce wanda yake ma abucin hikima anan kamar nema ne suke cewa Allah ya gafarta musu ya yafe musu kuskurensu kamar yadda can annabi Ibrahim yake faɗa fa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka antal ghafurur rahim to a takaice ne wannan hadisi ash-shahid anan wa awwalu man yukusa'ib yawmal qiyamati Ibrahim farkon wanda za a tufatar da shi a ranar kiyama shine annabi Ibrahim wanda wannan hadisi yabo ne da jinjinawa ga annabi Ibrahim alaihi salam da irin martabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa an gane ko wannan wani matsayi ne nashi amma akwai matsayin da kuma yafi wannan matsayin da Allah ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in an yi busa ta alkiyama farkon wanda ƙasa za ta tsage ya dago kai ya fito shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yace wa ana awwalu man yanshaqu anhu alqabr ni ne farkon wanda kabarinsa zai tsage ya fito idan an yi busa ta tashi kuma yace wa ana awwalu shafi'in ni ne farkon mai neman ceto wa awwalu mushaffa kuma ni ne farkon wanda za a bashi ceto a ranar kiyama wannan duka matsayi ne wanda ya kire na kowane annabi ya kire da kowane manzo kuma yace ana sayyidu waladi adama yawmal kiyama ni ne shugaban ƴaƴan adam gaba ɗayan su a ranar kiyama yinin alkiyama yini ne wanda Allah yake hada farkon duniya da ƙarshen ta a wata riwaya yace wa ma min nabiyyin adam wa man dunahu illa tahta liwahi au kama kala babu wani annabi yace tun daga annabi adam da wanda ke bayan sa gaba ɗayan su manzon Allah yace suna ƙarƙashin tuta ta a ranar kiyama domin shi Allah yake bashi wata tuta wanda ake kiranta liwa'ul hamd kamar yadda manzon Allah ya faɗa wa biyadi liwa'ul hamd tuta ta yabo a hannuna take a ranar kiyama sannan hadisi na gaba hadisin Abu Huraira Allah ya karama masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake fada yalqa ibrahimu abahu azara yawmal qiyama, wato ibrahim alaihi salam zai hadu da mahaifinsa azara a ranar kiyama. To masu da'awar cewa ai azara wai ba sunan mahaifinsa bane ba, suna kaucewa game da wannan, wanda shi kuma wannan zahirin alqur'ani ne, kuma shine zahirin sunna. Wa iz qala ibrahim li abihi wa azara wa qawlihi innani bari'un mimma tushrikun, wannan wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhizu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin. Kuma anan haka manzon Allah ya faɗa yalqa ibrahim abahu azara yawmal qiyama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato zai hadu da mahaifinsa azara wato a ranar kiyama. Wa ala wajhi azara qataratun wa gabara, a bisa fuskar azara wato akwai kura wato da hazo. Lafazin qatara da gabara dukkan su mutaradifa ne, wato ita ce kura, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa tarhaquha qatara, an gane ku, kura ta kan ruho ma fuskokin waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala a yinin alkiyama. Shine yace wato qataratun wa gabara, wato kura akan fuskar sa da hazo, duk fuskar ta rikida. Fa yaqulu lahu ibrahim, ibrahim alaihi salam sai ya faɗa ga mahaifin nasa, alam aqul laka la ta'sini, shin ban faɗa maka ba cewa daman karka saba mun, ai na faɗa maka. Wannan kuma sai ka koma wa'azin da shi annabi Ibrahim alaihi salam ya ma mahaifinsa, kamar yadda Allah ya kissanta mana a cikin suratu Maryam, an gane ko, wa'azi ne mai zaman kanshi Ibrahimu alaihi salam ya ma mahaifinsa. Shine yace alam aqul laka la ta'sini, shin ban faɗa maka cewa karka saba mun, fa yaqulu abuhu, mahaifin nasa azara sai yace masa fal yawma la usika, a yau ba zan saba maka ba. Kaga yayi nadama a kurarren lokaci, a lokacin da nadama ba za ta amfane shi ba, domin mutum yana cikin kaidi na rayuwa ne zai yi nadama, nadama ta amfane shi. Amma duk wanda ya saki jardanja ta kama masa ya shiga hali na fitar rai, ko kuma bayan mutuwa mutum ya ce yi nadama ko a yinin alkiyama, wannan nadama ba ta amfanar sa. Allah ya faɗa walau tara izukifu alan nari faqalu ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la adu limanuhu anhu wa innahum lakazibuna. Wannan Allah yana kissanta mana ƴan wuta, lokacin da aka zo da su gabar wuta za a jefa su. Ubangiji ta'ala yace zaka ji sun fada ya laitana nuraddu, ina ma a ce a dawo da mu duniya, idan an dawo da mu wala nukazziba bi ayati rabbina, ba za mu koma ƙaryatarwa da ayoyin Ubangijin mu, wana kuna minal mu'minin, zamu zamantu daga cikin mu'minai. Ubangiji ta'ala yace bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabl, bari dai abinda suka kasance suna koyewa gabanin wannan yini shine ya bayyana gare su. Walau ruddu, Ubangiji ta'ala yace rantsuwa nake da girma na da buwayata, kaddar cewa za a dawo da su duniya kamar yadda suka nema, la'adu limanuhu anhu, tabbas za su koma aikata abinda aka hane su, shine hada bautar Allah da wani. Wa innahum lakazibuna, lalle su makaryata ne game da wannan nadama da suke nuna cewa sun yi. Da haka Allah ya faɗa rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin, to shine anan yake faɗa cewa a yau ba zan saba maka ba. Fa yaqulu ibrahim, annabi ibrahim alaihi salam sai ya faɗa ga Ubangijin sai ya ce ya rabbi ya Ubangijina, innaka wa'attani alla tukhziyani yawma yub'asuna, kai ka mun alƙawarin cewa ba za ka kaskanta ni ka kunyatar da ni a yinin da ake tayar da bayi shine yinin alkiyama, kamar yadda yayi addu'a wala tukhzini yawma yub'asuna, ya Ubangijina karka kunyata ni a ranar da ake rayar da wato matacci shine yinin alkiyama. Allah ya karbi wannan addu'a ta annabi Ibrahim. to shine anan yake fada yace ya ubangiji na kai kaman alƙawari na cewa Allah ta kuziyani yauma yub'asuna ba za ka kunyatar da ni ba a yinin da ake tayar da matacci shine yinin alkiyama fa ayyu khizin akhza min abil abad yace wata kunyata ta wuce wato kunyata game da wannan mahaifi nawa al-abad mafi nisa ya zamanto yayi nesa da ni ni a aljanna shi a wuta yace wata kunyata ta wuce wannan fa ayyu khizin yace wata kunyata akhza mafi kunyata min abil abad game da wannan mahaifi nawa al-abad mafi nisa game da ni fa yaqulu Allahu ta'ala ubangiji ta'ala sai ya bashi amsar cewa inni haramtu al-jannata 'ala al-kafirina ka sanne cewa ni na haramta aljanna ga waɗanda suka kafirci duk wanda ya mutu akan kafirci Allah ya haramta masa aljanna shi ya faɗa wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kullu kafur kuma haka ya faɗa innal ladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannam duk wanda ya mutu dai a cikin kafirci akan kafirci makomarsa ita ce wuta kamar yadda Allah ya faɗa innal ladhina kafaru wa matu wa hum kufaru falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law ibtada bi ulaika lahum adhabun alim wa ma lahum min nasiri to shine anan yace inni haramtu aljannata 'alal kafirina ka san da cewa ni na haramta aljanna ga waɗanda suka kafirce mu thumma yuqalu sannan sai a faɗa a ce ya Ibrahim ya kai Ibrahim ma tahta rijlaika minene a ƙasan kafafuwanka wannan wani ɗaukan hankali ne aka yi masa hikima ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala fa yanzu a lokacin nan Ibrahim alaihi salam sai ya diba tsakanin kafafuwansa fa iza huwa wato bazikhin multadikhi sai ga maka wato tintini kafin ya juyo ya waiwayo wato mahaifin nasa ya rikida ya koma wata halitta wata wadda take mai girma mutalakhikhi wadda ta jirkita ta canza fayu ukhazu bi qawa'imihi sai a kama kafafuwan fayul kafin nar sai a jefa shi wuta daga diba tsakanin kafafuwan shi kafin ya dago kai tintina Allah ya canza halittar an gane ko idan aka ce bizikh shine ma'ana wani al'amari wanda yake mai girma tintina Allah ya canza halittar ya rikida ta canza ta jirkita ta koma wani abu can da ba sai a kama kafafuwan sai a jefa shi wuta wanda daman wannan ita ce sifa ta jefa dan wuta cikin wuta kamar yadda Allah ya faɗa yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam maqalqatar kai da digadigai haka ake kamawa na dan wuta sannan a jefa shi wuta wanda Hausawa suke faɗa daurin butar mala in aka kama maqalqatar kan sai a hada wato da digadigan sai a lankwasa sai a cilla shi cikin wuta yu'raful mujrimuna bi simahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam shine anan yace fayu'khadhu bi qawa'imihi sai a kama kafafuwan fayul kafin nar sai a jefa shi wuta wanda wannan ma yana nuna mana wata martaba ce Allah subhanahu wataala wato yama annabi Ibrahim alaihi salam Allah ya masa alƙawarin cewa ba zai kunyatar da shi a ranar kiyama kuma bai kunyatar da shi ba alƙawari ne Allah ya masa kuma ya cika alƙawarin domin Allah baya saba alƙawari ne insha Allahu ta'ala zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك